More music at gara akwai wata magana da zan masa nan mani ku dakata ku ji wa akar ajilo baban abdu uban wazir habu shehu ni uban man kaina ku daya nan roƙon Allah dan ya rasulullahi ya Allah dan Allah dan martaba qur'ani abinda ka so ban Allah ka banna jin tsoran ka abinda ka so ban Allah ka banna jin kai Allah Allah da da mani ilimi kamar na sanin mani ba ni tausayi ban jin kai dan martaba qur'ani na shiga roƙon Allah gida da daji haika azanin ga wanda ya fi ni in tai gare in samu in tai maki wanda na fi shi halin rasulullahi
alaji zani na mani uban komanda
kai ku kai nu wa sale gas alan wata ya shirya
alaji zani na mani uban komanda
mamma zama da kai dadi ne uban komanda abdu ko babu kudi ga wa'azi ya gana kan qur'ani
alaji zani na mani uban komanda
ina na mani baban zainab uban ajilan waka
alaji zani na mani uban komanda
bangaren kaduna birnin gwamna sai na hada ne jami wallahi daga mama kadar ga mai hira sai haji zani na mani uban komanda jahar kano ina tain jahar kano zan haka ga uba kano ya zauna da shi da aga jagar ba
alaji zani na mani uban komanda
ina na mani more music at housesongs.com